harkan nawo
haske ya mu desu salame no sabon sarkin ya kano ta turbin yiwa ya shiga tarihi alajikan ado ba yaro
harkan nawo
haske ya mu desu salame no sabon sarkin ya kano ta turbin yiwa ya shiga tarihi alajikan ado ba yaro
harkan nawo
haske ya mu desu salame no sabon sarkin ya kano ta turbin yiwa ya shiga tarihi alajikan ado ba yaro
harkan nawo
haske ya mu desu salame no sabon sarkin ya kano ta turbin yiwa ya shiga tarihi alajikan ado ba yaro
na ga Allah ka karawa mu a bangar sanoji ka daukaka mu mu ma sayin waka a rabbi warta ba mu ina mutane
haske ya bude sabon sarkin ya shiga tarihi
kan ado ba yaro
zaharkan dawo
haske ya bude salame no sabon sarkin ya kano ta tumbin yiwa ya shiga tarihi alajikan ado ba yaro
kai ku dau shirimi wakar
sabon sarkin mu
suno sune mai jama'a
sarki an san shi
ina ma zaga na
dan Allah mi
dukkan dubu sai Allah
yiwa ta mi
ga karfi ga hikima
bar zaki ya motsa
maza dubu ne tari
mai suna na mi
in duniya ta sanka
to Allah ya soka ba shi koran daji bare ji da lami shi dan sarki ne kuma je kan sarki ne mai hawa da dubu ne bare bugun arna ne malami akanan da baka shi kuma sarki ne
ku ce kanan da bu
haske ya mu ne su salame no sabon sarkin ya kano ta turbin yiwa ya shiga tarihi alajikan ado ba ya
sarkin kano suno sinabiyo ba da wanna
ta kare lafiya zauna a lafiya mai yarwa san kano suno sai
Allah mi dojinin suno sai
ka dan dan mayo dan ado ba ro mai yarwa san kano suno sai
wanda bai ji waji wanda ya ji
durar sarkin Kano suno
sai ka kare lafiya zauna a lafiya mai yarwa san Kano suno sai
Allah mi dojinin suno
ka dan dan mayo dan ado ba ro mai yarwa san Kano suno sai
haka ne rabbi yayi suno sai
mai yarwa san Kano ba banja har Kano suno sai rabbi sarakuna suno sai
kujiran laraba an kwanta a Kaduna wannan juma'ar nawa ya a Kaduna
aiki ne ya kai ne na kwana Kaduna sannan juma'ar nawa ya a
Kaduna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi inna lillahi
mutuwa ta yi halinta dan ba haka an kaso ba
inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi inna lillahi
musurati Allah ba musuru
inna lillahi
majara tarmiya ba mujuba gata ba
akan ikon Allah bakka tare komai ba
akan ikon Allah bakka gaji kuwa ba
nace idan mutuwa za ta jala kuwa ma
ta dauki komai ba za ta dau sarace ba
sanan idan mutuwa za ta jala kuwa ma
ta dauki kuwa ba za ta dauki ado ba
amma ikon Allah ba shi jala kuwa ka tare tarbiya sai ka bi ta ilmiya ka gyara halayya a tattaroniya irin ta ado ba yar ra'ayi mulki
abinda zafi abinda zafiya in ba da labari ban ji sare kokawa
in ba da labarin ban ishe na kokawa
Kano a wannan juma'ar ana cikin dimuwa Kano a wannan juma'ar ana cikin dimuwa
ina cikin janar Hassan a Kaduna
wani masaukin gwamnati a Kaduna
lillahi
a juma'ar nake ba ku ba
ya lillahi
da ba wayar na sa ta shiru
ya lillahi
naji kai jini ya fataki shiru
ya lillahi
na fito sai na tadda an yi shiru
ya lillahi
na ce labiyar ku kun yi shiru
ya lillahi
ku ka dai ake ibar hawa
ya lillahi
ku ka dai a
ce ba da hawaye
na adillahi
ku fadan mai yasa ku kai shiru
na adillahi
saka ce mutuwa akai turun
na adillahi
dan bayar yau ce ka
inna adillahi
inna lillahi
inna adillahi
inna ilaihi raji'un
inna adillahi
inna ilaihi raji'un
inna adillahi
inna lillahi
inna adillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna adillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi inna ilaihi inna lillahi
mutuwa tai halinta dan ba haka kasuba
inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi inna ilaihi inna lillahi
kan wata ni mauta an tare da ku ka malan inna lillahi
ya ne suna ta kuka
lillahi
mata ne suna ta kuka
kafin rana ta bude baki akalan dawo
sun ma sun yi sansani akalan dawo wa kuka yana ammashi mutu
Ado bayar ado na kowa kowa ka taba shi ce an mushi mutuwa
inna adillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna adillahi
haihuwar sa juma'a sarautar sa juma'a mutuwar sa juma'a
inna adillahi
wulida yawmil juma'a wulida yawmil juma'a wa mata juma'a
inna adillahi
he was born on friday crowned on friday and died on friday
inna adillahi
allahumma اللهم ارحمه اللهم اعف عنه
انا لله
وسع مدخله
انا لله
وعاف نزله
انا لله انا لله
تعالى كركدو بعيكن
تعالى
كركدو بتوتر
تعالى
كركدو بعين
تعالى
Allah karka duba matan da ya
aure
Allah karka duba kuɗin da ya samu Allah karka duba mulkin da yayyo Allah karka duba nasabar da ya
taso
Allah karka duba tsofa kuɗi
Allah
duba ayyukan kyau da yayyo Allah duba sadakar kyau da yayyo Allah sa shi jannatin nan da ka ware Firdaus nan ta bayin da kake Allah shirya daukacin baya Allah sai ta sahu kan ayyalai Allah ta shika fadin talakawai
Allah karkabar ibola tana mamaya
Allah karkabar ibola da mai kinya bar ta can da masu bakar anya bar ta can da masu bidar fitna
mutu ba ka ba mu zama lafiya
Allah karka sa ibola ta marbaya Allah ayyukan mu sun muna na duniya Allah rahamar kana da yawa duniya kaina al'afu kaina al'afuru Allah jigan dan bayar kai rahama
inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi inna lillahi
gashi din shi ya gaje shi
suru salami da irin jinin sarakai ne domin kamannin sa dukan su duk na sarki ne ba haye dan gaba za a bashi fili ne da girma ya kai girman da bashi tsoro ne yayi gado ne gun uban kanawa ne sarki sunusa a tarihi shi mayaki ne ya taimakawa malaman da ke kasa ta ne tashi mai waka da mulai waje ba kai ku ga mu dan shaka shi ne tsatse ne yana da san al'umma sannan kafaffe ne akwai kudi ga girma sannan isasshe ne
to ashe magiya ba su kara
in ka ga nan yanayi nan irin na sarki ne dan gidan sarki suru salami kaulai ka ga duk jama'ar dan Kano suna nan yi sun amince sun ce a barka sai kai sun aza a misalin kakan ka da yayye sun ka ce halin na ku duk gura dai ne
to ya halin yake
ka ga sarki suru salami ne to fa shi malami to malami ne tunda ya san addini har da boko sarki suru sigran kadi ne a tarihi a lokacin kuma sarki abin da mamaki gangaro fannin binciken karatu ne na juma'ar sa ta farko hawa sarki shehu duba
kursi sarki sarki sarki
to kaga ba duniya
eh mu gari da tambaran sabon sarki bana sarki bana sarkin kan
har ba gunyar ma yanda ba da mun kaje
eh bar sokaci akan sabon sarki yace ya kai rukan sarkin kan
ta sha san san
Kana
nafiya
sannan
aziyar da bayar alƙar raba alƙar martaba amin
Allah ya fi masa fura kuransa dan bi ka sashi a cikin rahmarka amin